Manga.
Allah kadai nike yi ba wani ba da shi na dogara ba da kowa zaka yarda ba sai ka ankara babu zama in baka da shi dan uwa daura dan hara Allah kadai ne mafita dan uwa ba wani dabara kaman na kanka shi ne mutuncin ka ba wani dabara zakaran da Allah ya nufa sai yayi tara wallahi sai yayi tara eh Allah ke ba mu Allah ke ba mu albarka Allah ke ba mu Allah ke ba mu albarka Allah ke ba mu Allah ke ba mu albarka Allah ke ba mu Allah ke ba mu albarka
Who say who don't broke no fit get again Who say who don't fall no fit rise again Who say after one no go wed again
Exclusive from Killamity.com.